sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litini 6 ga watan Nuwamba a babin rahotanni za a ji cewa kungiyoyin sa kai a jamhuriyar Niger sun kira ga kungiyar ECOWAS da sauran masu fada a jiko masu ruwa da tsaki da su bi sahun kungiyar tarayyar Afirka EU ko EU wajen yarda cewa an fai juyin mulki a jamhuriyar Niger ko me yasa
saboda ba komai bane ba sai illa talaka Niger ne zai yi shan wahala ko kuma in ce talakan kasashen Afrika ne suke shan wahala
sannan za a ji kiran ko kokarin bayani kan zanga-zangar da aka yi a Jamus kan rikicin Isra'ila da Hamas kamar kowani daren ranar Litini yau ma muna tafa da rahoto na musamman wannan karan kan bukatar yin adalci wajen kashe kudaden jama'a sai dai amana akuwa saboda ba za mu iya kawo muku labaran wasanni ba to amma kafin nan ga Aisha Ma'azu da labaran duniya
masu sauraro assalamu alaikum barkanku da dare ga cikakkun labaran duniya Sakatariyar Baitul Malin Amurka Janet Yellen za ta karbi bakoncin mataimakin Premier China He Lifeng a wata ziyarar tattaunawa ta wuni biyu a cikin makon nan ana sa ran yin tattaunawar tsakanin ranakun Alhamis da Juma'a a birnin San Francisco gabanin taron kolin kungiyar kasashen APEC wanda ta kasance ta bayan nan a jerin tattaunawa tsakanin jami'an Amurka da China da zimmar sassauta takun sakar da ke tsakanin kasashen biyu masu karfin tattalin arziki a duniya ana sa ran cewa Yellen za ta buƙaci haɗin kan He kan kalubalolin sauyin yanayi da sauran matsalolin da suka addabi duniya ba tare da barin takaddama a fannin kasuwanci ko sauran batutuwa ta shafi dangantakar su ba sanarwar da Baitul Malin ta fitar yau Litinin a game da tattaunawar na zuwa ne yayin da ake sa ran shugaba Joe Biden da Xi Jinping za su gana a makon gobe a gefen taron APEC Yakin Russia a Ukraine shine makasudin tashin farashin kayan masarufi da kuma raguwar ayyukan more rayuwa a Russia a bisa wani rahoton sirri da ma'aikatar tsaron Burtaniya ta fitar tashin farashin kayayyaki ya karu da kaso 6 cikin 100 a watan Satumba a Russia a cewar ma'aikatar a yau Litinin wanda hauhawar farashin kayan masarufi na yau da kullun kamar abinci mai wato da mai suka haddasa Rahoton ya kuma gano cewa yayu hauhawar farashin kayayyakin zai yi tasiri kan yadda gwamnatin kasar take kashe kuɗi kan ababen more rayuwa wani mataki da ya ƙara nuna yadda Rasha take sake fasalin tattalin arzikinta don ta iya ci gaba da yaƙi fiye da ku wanda ta ɗauka fiye da kowa a bisa sanarwar Ya iya yiwuwa hauhawar farashin kayayyaki ya yi tasiri kan kudin ruwan da za su hau kan Rasha masu wato ɗan Rasha masu neman rance sannan ya yi tasiri akan kudin ruwan da gwamnatin Rasha take biya kan basussukan da ake binta. An kashe sama da mutane 20 a jiya Lahadi bayan da aka yi wani barin wuta a cikin wata kasuwa a wata unguwa a wajen babban birnin kasar Khartoum. Wannan shine mummunan harin bayan nan da aka gani a rikicin da aka fara tun watan Afrilun bana tsakanin dakarun sojin Sudan da ke karkashin shugabancin sojin wato shugaban sojin kasar Abdul Fattah al-Burhan da mataimakinsa Ada Muhammad Hamdan Daglo mai jagorantar dakarun mayakan RSF sanarwar da kwamitin lauyoyi masu goyon bayan demokradiyya ya fitar ta ce lugudan wutar ya auka ne a kasuwar garin Omdurman a yayin wani artabu tsakanin bangarorin biyu a ranar Asabar wata majiyar likitoci ta ce harin da ya taba gidajen mutane ya kashe akalla fararen hula 15 garin Omdurman ya sha fuskantar musayar wuta mai zafi tsakanin bangarorin biyu an kashe sama da mutane 10,000 a rikicin na Sudan ya zuwa yanzu a bisa rahoton kungiyar ACLED mai zaman kanta wadda ke tattara bayanai a ƙarshe wasu kasashen turai suna sake fuskantar bazuwar yaduwar wani rikici mai nasaba da wanda ake yi a gabas ta tsakiya wata daya bayan fara rikicin Isra'ila da Hamas sai dai akwai abin da ya bambanta karara tsakanin yanayin sa da kuma yadda barazanar tsaron da ake fuskanta a yau da wanda aka fuskanta akalla shekaru 10 da suka gabata sa'ad da yan ISIS da ke iko da wani babban kaso na kasar Iraki da Siriya ya haifar da hare-haren ta'addancin da ya kashe ɗaruruwan mutane a Turai a cewar jami'ai da masharhanta har idan rikicin Isra'ila da Hamas ya tsawaita sannan ya bazu wasu sun kara da cewa Turai za ta iya fuskantar bazuwar wasu sabbin matsaloli bayan tashin hankalin masu tsatsauran ra'ayi wanda ka iya raunata wato raunan lamuran siyasa a Turai wanda zai dora mata sabon nauyin tallafawa Ukraine a yakin ta da Russia kana yana iya jan hankalin kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi kamanceceniyar ita ce wayar da kan mutane game da barazanar a kasashen Turai kamar yadda Jason Weber wata da ke zaune a birnin Paris wacce ta kware akan al'amuran tsaron Turai ta shaida a wurin taron asusun German Marshall da aka kafa akan rikice-rikicen gabas ta tsakiya guda biyu sai dai kuma hare-haren 2015-16 sun ta'allaka ne akan rayuwar kasashen yamma na yanci da kuma takaitacin mutane kan tsarin gwamnatin yayin da hare-haren da ake fuskanta yanzu suka karkata kan wani rukunin al'umma daya wato Yahudawa an samu lamuran kyamar Yahudawa sama da 850 a Faransa wacce ta kasance wani wuri inda al'ummar Yahudawa suka fi yawa a yammacin Turai da musulmai tun bayan harin da kungiyar musuluncin Filistino na Hamas ta farma Isra'ila a makon da ya gabata
Aisha Ma'azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji a Jamhuriyar Niger kungiyoyin sa kai sun yi kira ga kungiyar ECOWAS da sauran masu ruwa da tsaki da su bi sahun kungiyar tarayyar Afirka AU wajen yarda cewa an fayi juyin mulki a Jamhuriyar Niger tare kuma da dage takunkuman da aka kakaba waɗanda inji su talakawa ke shafa Hamid Mahmud Garika
bayan wani zamani da kwamitin sulhu na kungiyar tarayyar Afirka ta yi ne kan batun rikicin siyasar Niger ta bayyana amincewar ta ka abukuwar juyin mulki a Niger tare da baiwa kungiyar tarayyar Afirka sai ya wani wakili na musamman na kungiyar wanda zai sanya ido a tafiyar mulkin rukun ƙarya daga ƙarshe a mayar da ƙasar Niger tafarkin demokradiyya kwamitin ya ja hankalin kungiyar ECOWAS da sojojin da ke mulki a Niger da su tunkari juna domin tattaunawa don samun hayoyin lumana domin warware rikicin siyasar ƙasar ta Niger saboda haka ne kungiyoyin fararen fulla da na gwagwarmaya suka shirya wata muhawara mai taken samar da hayoyin magance matsalar siyasar ƙasar ta Niger cikin ruwan sanyi inda kungiyoyin suka buƙaci ga kungiyar ECOWAS da ta bi sahun takwararta ta Afirka kan batun juyin mulkin ƙasar ta Niger Traore Habidu shugaban gamayyar kungiyoyin fararen fulla na jihar Agadez
kungiyar tarayya na Afirka ya amince yanzu da sun tabbatar da an yi kudeta a nan Niger wannan harka na kudeta ta san ba ta bi wani da aka yi kudeta kuma ake maida sahun shugaban da sunan kaman kungiyoyin fararen fulla muna tambaya ECOWAS ya bi abinda ya tambaye su a sakata ma wannan sanction kowa ya san da ba mai kwanta ne abin yake jima ba talakawa ne ECOWAS su ma su bi a wurin yakin nan cikin lalama hali kai da ma bai fara wanda kama za su ce shi ya shiga cikin harkokin nashi a wurin abu a cikin ruwan sanyi
kungiyar ta Afirka ta sanar da wannan matakin ne a lokacin da kungiyar ECOWAS da hukumomin mulkin sojan Niger suka kwashe watanni ba tare da an samu wata matsaya ba a lokacin da mutanen kasar ta Niger ke ji a jikin su sakamakon takunkuman karya tattalin arziki da aka sanya wa kasar da yake tsokaci akai Mustafa Alhaji Adamu wanda ɗan gwagwarmaya ne a kasar ta Niger sun bayyana goyon bayan su da matakin na tarayyar Afirka
a matsayin mu na ƴan fafutuka a matsayin mu na ƴan gishin kasashen Afirka ECOWAS ya gamata a gaggauce ta dauki shawara wannan karamin committee da yake karkashin kungiyar Afirka da sunan cewa wannan takunkumai a hudda su kuma a cigaba da tattaunawa saboda ba komai bane ba sai illa talakan Niger ne zai yi shan wahala ko kuma in ce talakan kasashen Afrika ne suke shan wahala
a bangare guda kuma hukumomin mulkin sojan kasar ta Niger sun buƙaci tattaunawa da ECOWAS domin warware rikicin kasar ta hayyan lalama wanda tuni masana harkoki yau da kullum irin su Abdurrahman Dukko suka so ba bayyana ra'ayoyin su kan matakin da sojojin da suka yi juyin mulki a Niger na batun tattaunawa da ECOWAS
sojoji kofa su a bude saboda su samu su tattauna da sai da yawo saboda a samu mafita mu muna kallon shi da ido rahama da suke iya doki wannan kuduri na cewa za su fito su magana hisbillahi saboda a sabare su su bada hujojin su kuma a samu mafita ga wannan matsalar da muke ciki kenan suna nan suna jiran sai da yawo musamman su bawaye su saboda a samu mafita ga wannan irin abubuwan da ake azama Niger musamman ma wannan takunkumi da liƙe border da aka yi
kungiyar ta tarayyar Afrika dai bata yi bacin mero da hambararren shugaban kasar akan mulki ba sai dai kawai ta yi kira da a sake shi da iyalansa da duk wani ɗan siyasar da ake tsare da shi Hamid Mahmud muryar Amurka daga Agadez Jamhuriyar Niger
to a gaida Hamid daga Niger kuma bari mu kada Turai inda za a ji ƙarin bayani kan zanga-zangar nan da aka yi a kasar Jamus game da rikicin Isra'ila da Hamas Ramu Tugarba gare ki
Yadda dai aka soma gudanar da zanga-zangar ke dan a Düsseldorf babban birnin jihar Nordrhein-Westfalia jiha ta hudu mafi girma a tarayyar Jamus Falastinawa da masu mara musu baya fiye da 17,000 ne aka tabbatar sun gudanar da zanga-zangar ta ranar Asabar din da ta gabata
Like they said, it's not a war,
because
the Palestinians don't have to.
Adi Umri ke faruwa a zirin Gaza da yaki ba. Dan bayan da za a kwatanta wanda ba shi da makamai. Ya yaki wanda ke da manyan makamai da kuma taimakon manyan kasashen duniya. Sabanin zanga-zangar da Falastinawa suka saba gudanarwa a kasar Jamus tun bayan barkewar fadan a watan Oktoba da ya gabata. A wannan karan dai da dama daga cikin su sun yi kira ne ga gwamnatin Jamus din kanta gaggauta shiga tsakani dan ganin an kawo ƙarshen zubar da jinin da ake a yankin Gaza
And we as a citizen of this
Aaron Smith kenan ke cewa mu a matsayin mu na ƴan ƙasa ba ma goyen bayan rawar da Jamus ke takawa a wannan rikicin Ita kuwa Ursula Mula ta zargi gwamnatin Jamus din ne da nuna bangaranci saboda taimakon da tace take baiwa Isra'ila a rikicin
I think it's not fair what I want Germany to do
tace bai dace ba kuma babu adalci a matakin da Jamus ta dauka na kashe makudan kudade a rikicin da sunan neman taimakon Isra'ila don ta kare kanta
They should stop investing money in this
to a yayin da Falastinawan ke tasu zanga-zangar ragefe guda Wasu 'yan Isra'ila su ma sun haɗu suna ta furta kalamai na nuna adawa da ƙungiyar Hamas.
Mr.
Miko ya ce mayakan Hamas ne ke da hannu a asarar rayukan da ake tafkawa a Gaza, ganin yadda suke amfani da yara don samun kariya. Kuma tunda su suka soma tayar da wutar wannan rikicin dole ne su fuskanci hukunci daidai da laifinsu. To an dai karkara zanga-zangar da jawabi daga bakin jagororin wannan gangamin da kalamai na son ganin an samar da zaman lafiya tare da mutunta 'yancin dan adam a rikicin na gabas ta tsakiya.
We pray that Palestine will be free from the river to the sea. Palestine will be free. Tahya Abu Ubaida. احنا مع المقاومه الفلسطينيه قلبا وقالبا
Idan dai ba a manta ba tun a ranar 7 ga watan Oktoba da ta gabata Hamas ta kai wasu jerin hare-hare da suka hallaka Yahuda sama da 1,000 a yayin da Falastinawa fiye da 7,000 suka hallaka a hare-haren ramuwar gayyar da Isra'ila ta kai a zirin Gaza kawo yanzu dai kiraye-kirayen a tsagaita bude wuta a rikicin ya sutura Ramu Tugarba Baba, muryar Amurka daga birnin Düsseldorf na tarayyar Jamus.
Sorry, to a gaida Ramutu, kafin mu ci gaba a ɗanyen shakata da wannan.
Ya 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 rabu ni na nake ki maso
zowa o
open ko e open maso zowa gona ko e gona lebura kan hanya ko e aiki a yau ko wane gumi ne yake ji
kai gara gumi na nake
ji idan dai kaga mutum bi za mota kana ga sutura kyakkyawa yana yin yanga na yin toroko na tabbata gumi ne yake ji
kai gara gumi na nake ji
sai an sha wuya kan sha dadi kai gara gumi na nake ji
kai gara gumi na nake ji
sai an sha wuya kan sha dadi kai gara gumi na nake ji
kai gara gumi na nake
ji kama da zamani na kawayen mu akal nake ya wuna yanzan hanna haudoki na hauke ke ina bin sababu yanzan
To a gaida marigayi Shata yanzu kuma ga rahoto na musamman.
A Najeriya babban lamarin da ake ta cece kuce a kai shine batun makudan kudaden da aka kashe wajen sayo motocin alfarma ga ƴan majalisar ƙasa na dattawa da wakilai wanda kowace su ta haura naira miliyan 140 da kuma na ofishin owa gidan shugaban ƙasa wanda za a kashe naira biliyan 1,500. Cikin wannan mawuyacin hali da ake ciki ga dimbin bashi da fatara a cikin ƙasa lamarin da ke bukatun tsani shin ko yaya masana tattalin arziki za su ce game da wannan lamari Aminu Ibrahim ya yi fashin baki
a yanayin da ƙasar nan take ciki yanzu mutane suna samun wahalan abin da za su ci kullun rayuwa kunci ake ƙara shiga amma sai gashi yanzu gwamnatin tarayya wanda ya kamata su yi ma jama'a jagoranci na gari su dubi halin da talaka yake ciki amma sai muka lura jin daɗin rayuwarsu ya fi na duk wani talaka Najeriya ga misali yanzu kwanan nan gwamnatin tarayya ta mika wani abin da ake cema supplementary budget wato budget ne aka yi shi na dan wani wucin gaji za a kashe naira trillion 2.1 amma cikin wannan kudin kawai kudin da za a kashe an cire mu fadan shugaban kasa na siyan motoci da shi da iyalinsa da na mataimakin shugaban kasa da gyaran gidajensu Abuja da Lagos an cire za a kashe naira biliyan 28 za a kashe ka gani an ce gyaran gida na mataimakin shugaban kasa a Lagos da na shugaban kasa akan biliyan 7 za a sayi matan shugaban kasa motan biliyan 1.5 za a gyara za a gina office complex a cikin ofishin shugaban kasa biliyan 4 sannan kuma kwanan nan duka bai wuce wata daya ba an fitar da kuɗi sama da biliyan 80 domin a sayi ma ɗan majalisu na dattawa da majalisu na wakilai na tarayya a sayi musu motoci kawai bugu da ƙari akwai rahoto da ya fito na ofishin Bureau for Public Procurement sun ba da cewa daga shigowar wannan gwamnati wato ɗaya ga watan June zuwa ƙarshen watan da ya wuce wato October an sai motoci na biliyan 21.1 to in ka diddige waɗannan kuɗaɗen kawai wanda aka kashe saboda jin daɗin wasu mutane ne wanda ba su wuce su 500 da wani abu ba ka dubi yawan mutanen Najeriya sama da mutane miliyan 200 da wani abu ga kuma abin takeici yau dazun nan kafin mu yi magana nan da kai kaman awa biyu da suka wuce mun ziyarci wani wurin marayu ko IDP ka wurin da ake aje ƴan gudun hijira a nan cikin garin Kaduna a Kawo wanda Dr. Ahmad Gumi ya mana jagoranci mun je mun tarar da mata ne sun fi ɗari da yara sun fi ɗari dukansu an kashe iyayensu maza ga yaran bigdig ba su da cin yau ba su da na gobe sannan akwai report da ya fito na International Committee on Red Cross ta buga cewa a arewacin Najeriya yanzu kusan mutum miliyan 3 suna fuskantar matsananciyar yunwa matsananciyar yunwa yanzu ake fuskanta a arewacin Najeriya wa'annan abubuwan da ake yi mutanen nan fa ba jama'a su ya dame su
amarin yana zuwa a daidai yaya matsayin tattalin arzikin mu yake da kuma yadda wannan zai kara shafar tattalin arzikin mu
ga misali in ka kai zaga cikin garin Katsina ka zaga cikin garin Kaduna ka je Zamfara ka gani kusan duk kamfanoni da muke da shi da suke fitar da wasu kayayyaki da suke daukan jama'a mutane aiki duk sun ruguje to ni a tsina gabaki ɗaya Katsina state ina jin ba wani kamfanin wanda zai baka riban abin da ake cewa after tax profit na miliyan 100 a garin Katsina state gabaki ba shi to amma mutanen nan kudin nan kawai da suka ce suka za su ce su sai motoci ya isa a ta da masana'antu da ke Katsina Zamfara state Kaduna Kano a kalla a kasar za a iya tada masana'antu kaman guda 50 a banza za su dauki mutum kusan mutum 50,000 aiki
shin yaya yanayin aikin yan majalisa yake bisa tsarin mulkin kasa kwararren masani a wannan fanni barista Suleiman Dallame ya yi fashin baki ya kai
to kamar yadda sashi na biyar yake magana wanda shine ya kafa majalisan kasa kuma ya fitar da kundin tsarin mulki sashen 84 yadda ya tsara cewa waɗannan mutane na Allah ya sa aka dauke su ɗan majalisan ƙasa da DJ da wakilai ga yadda za su yi aiki ga kuma irin tsare-tsaren abubuwan da za a yi musu na jin daɗi wato na ba su walwala yadda za su samu su yi aikin kamar yadda doka ya ce kuma daga nan shi ne fitar da wata hukuma ta musamman wadda ake kiranta Revenue Mobilization and Fiscal Commission wanda suke kallon yadda abubuwa suke a ƙasa da abin da zai dace a yi ma ɗan majalisa wanda kan zai samu natsuwa ba tare da ya kalli abin da yake waje ba a tsarin dokokin da su wato wadda ita wancan hukuma take da shi ta nuna cewa wajibi ne a sanata ko ɗan majalisan ƙasa ya mallaki mota da zai rika hawa sannan na biyu kuma wajibi ne ya mallaki mota wadda za ta rika zuwa abin da ake ce oversight function su tuka motar su tafi waɗannan wurare su ga ainihin abin da ake ce mishi na gani da ido kamar yadda faɗa tun ce alfarsanta wanda akwai kowa sani dukkan waɗannan sanoshi an saya musu motoci
kamar an ce ayin rance ne kada za suna iya karɓar rancen da za su sai mota na kaman kaza
a wancan lokaci ana ce su ne za su rance amma a wannan karan canza dokan aka yi saboda irin waɗannan wato kasa katsi da ake yi hukumar ce take sayan waɗannan motoci ta ba su mafi yawan su idan ba principal officers bane sukan ganta ne kawai an kawo a kofar gida ce ga wannan mota ita ce wanda aka kawo ina aka sayo yaushe aka sayo ina tabbatar maka mafi yawan yan majalisa mun musamman ma a wace irin mota ce ba wanda ake so za a kwanda ita kuma ko a 1983 an yi tabbacin kokari a gyara abubuwan nan al'amuran sun gagara har zuwa wannan lokacin da ake ta waɗannan koke-koke din
a wasu hira da dan majalisar dattawa wato sanata yi da gidan talabijin na channels game da batun waɗannan motoci da ake ta cece ku ce a kai cewa yi
if I travel to my constituency with a car now a time I go 3-4 times you know Nigerian roads if you look at Nigerian roads all over the federation we have a serious problem because nothing much has been done in the last few years most of our roads they are terribly bad
ai motocin na aiki ne kuma in na tafi da wata karamin mota a mazabata in dai nayi sau 1 2 har ya zuwa 4 ya zuwa can mazabata don duba ayyuka to tabbas kasan hanyoyin mu na Najeriya ba su da kyau kuma an shafe shekara da shekaru ba yi musu gyara to amma wani abin mamaki shine za a ce to shin haka demokaradiyya take wannan dalilin ne ma sanya muka ketara ya zuwa Kenya inda na samu labarin wani majalisar wakilai ta kasar Kenya wato Migori mai wakiltar Bengal ta Kudu wacce ta gabatar da wani batu kamar haka
I'm reminding you as a Muslim I am not scared of death I'm scared of the day of judgment But you come to Kenya, the poor country, with overloaded debt, a governor, a president, passes with all those motorcades, and you wonder where they're going to. But I want to remind them, there's an equalizer. That equalizer is death. When you die, you will leave those cars. You will go to your God.
Tace, ina tsoron gamuwa na da Allah. A ce matalauciyar kasa kamar Kenya, mai fama da dimbin bashi da kuma wasu bukatu da dama. Sai kawai kaga gwamnoni da shugaban kasa suna shawagi a cikin kwamban motoci kamar su ina ma za su je. To ni fa ina tunatar da su cewa za a mutu kuma za a koma ga Allah. Allah kuma zai tambaya shin yaya ka gudanar da mulkin da na baka. Ni kuma nan na san nayi rantsuwa na kama aiki. Kuma ba zan iya tunkarar mutane na ba da bayanin irin ɗawainiyar da ake ɗauka namu iri daban-daban. Domin na san cewa a cikin rantsuwar da muka yi shi ne na je wakilta ne kuma ba zan azurta kaina da gayya ba kai tsaye haka. Shi kuma shugaban ƙasar Zambia Hichilema ya ki ne a saya mai sabbin motoci na kama aiki gab da lokacin da ake shirin rantsar da shi na kama aikin. Ya ce shi ya gwammace ya hau motocin da zai gada daga wanda zai sauka, tunda dai suna nan lafiya lau ana amfani da su. A maimakon wannan, waɗannan kuɗaɗe a ce a yi amfani da su a gina makewayi a manyan kasuwannin biranen ƙasar wanda yake ya tabbatar yana sane da cewa wasu wuraren babu, wasu kuma wuraren ma ba su da kyau. Ya ce duk wani ne mukamin gwamnati da ke son sayan babban mota to ya je ya saya da kuɗinsa, ba dai da kuɗin talakawa ba.
$1.8 million for the president's vehicles. Are there no vehicles in status? They are there. Are they not moving? They are moving. Are there no wheels? They have wheels. I said, I will use those. Tenders cancelled. I have not bought any new vehicle because I'm conscious this is not my money.
Shima kuma hakan yake zaune har ya zuwa lokacin nan da duke wannan bayani. Wannan inji masana shine mulki na adalci mai cike da tausayin al'ummar kasa waɗanda suka kada kuri'a su wajen zaben mutane. Wajibi ne a duba haƙoƙi na alfarma ga ma'aikata da ma na talakawan ƙasa a duk al'amuran da za a yi. San Shabi Malumfashi, muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
To a gaishe ka, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman fa a taƙaice.
Ibrahim Atakaicen, sakatariyar Baitul Malin Amurka Janet Yellen za ta karɓi bakoncin mataimakin firimiyan China He Li Feng a wata ziyarar tattaunawa ta wuni biyu a cikin makon nan. Ana sa ran yin tattaunawar tsakanin ranakun Alhamis da Juma'a a birnin San Francisco gabanin taron kolin kungiyar kasashen APEC, wadda ta kasance ta baya-bayan nan a jerin tattaunawa tsakanin jami'an Amurka da China da zumbar sassauta takun tsakar da ke tsakanin kasashen biyu masu karfin tattalin arziki a duniya. Yaƙin Rasha a Ukraine shine makasudin tashin farashin kayan masarufi da kuma raguwar ayyukan more rayuwa a Rasha, a bisa wani rahoton sirri da ma'aikatar tsaron Burtaniya ta fitar. Tashin farashin kayayyaki ya karu da kaso 6 cikin 100 a watan Satumba a Rasha, a cewar ma'aikatar a yau Litinin, wanda hauhawar farashin kayan masarufi na yau da kullun kamar abinci da mai suka haddasa. An kashe sama da mutane 20 a jiya Lahadi bayan da aka yi wani barin wuta a cikin wata kasuwa a wata unguwa a wajen babban birnin kasar Khartoum, wata babban birnin kasar Sudan Khartoum. Wannan shine mummunan harin baya-bayan nan da aka gani a rikicin da aka fara tun watan Afrilun bana tsakanin dakarun sojin Sudan da ke karkashin shugaban sojin kasar Abdul Fattah al-Burhan da mataimakinsa Ada Muhammad Hamdan Daglo, mai jagorantar dakarun mayakan RSS. Sanarwar da kwamitin lauyoyi masu goyon bayan demokradiyya ya fitar ta ce lugudan wutar ya auka ne a kasuwar garin Omdurman a yayin wani artabu tsakanin bangarorin biyu. Wasu kasashen Turai suna iya sake fuskantar bazuwar wani rikici mai nasaba da wanda ake yi a gabas da tsakiya wata ɗaya bayan fara rikicin Isra'ila da Hamas.
To masu sauraron mu, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Fiona Wamayi da kuma engineer mu na yanzu Andrew, ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.